Akalla mutane 15 ne suka mutu daga cikin wasu mutane su kimanin 50 da wani jirgin ruwan kwalakwali ya kife da su a cikin ruwan zamare dake kan iyakar jihar Kebbi da Niger a Nigeria. Shugaban karamar hukumar Agwara Alhaji Jafaru Muhammad wanda lamarin ya faru a yankinsa ya ce waɗanda lamarin ya rutsa da su akasarinsu sun fito ne daga yankin masarautar Kwantagora a jihar Niger akan hanyarsu ta zuwa ziyarar wani dutsen cikin ruwa da aka samu rubutun Muhammadiya a jikinsa kamar yadda ya yi mun ƙarin bayani ta wayar salula.
Wuri da wani dutse ne haka wanda yake alfisun hangon rubutu na Muhammadiya ya zo kila. Sunan manzo Allah ne.
Wato kaman neman tabariki suke zuwa kenan.
Eh, suna neman tabariki a cewa suna da dukkan wara suka zuwa suka fara ɗiban wannan suna amfani da shi suna ganin biyan bukata shi ke da amsa ya zama wani abu wanda yake wani ta bugana alfanar lamarin ba.
To yanzu su wannan mutane mutum nawa ne wannan jihar ya rinjita da su?
To gaskiya suna da yawa wanda zai ce ga ko a daga mutum nan zai iya faɗi zai iya mun saboda baki ne ba ƴan ƙasa ba ne ba ƴan Yahudu ba ne ba ko wani ƴan Afro local government ba ne.
Kawo yanzu dai shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya tabbatar da cewa an samu gawarwakin mutane 15 kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Kawo yanzu akwai gawarwakin mutum 15 a asibitin Yauri sannan kuma akwai mutane 3 da ba a gani ba amma sauran duka an samu aikin ceto an cece su kuma ba wanda yake asibiti kowa yana gida.
Na'am, shi wannan hadarin a cikin jihar Niger ne ya faru ko jihar Kebbi?
Ke da suke zuwa dan a cikin jihar Niger ne.
Matsalar hadarin jirgin ruwan kwalakwali na ƙara ta'azzara musamman a nan jihar Niger. Al'amarin da ke haddasa asarar rayuka da dama, Dr. Isa Adamu na Jami'ar IBB da ke jihar Niger wanda ke sharhi akan al'amura ya ce a yanzu fa ya zama tilas hukumomi su ɗauki mataki akan wannan matsala.
Amma gaskiya al'amari yana da kyau hukuma gwamnati sa ta nemi hukuma ta duba yadda jiragen nan lafiya su yake a gaskiya yawancin jiragen nan tsofaffi kuma rayuwar mutane da yawa. Ana rasawa wannan da ke gudanar da akwai bukatar gwamnati ta nemo masalan wannan harka su dubi jiragen nan wanda bai kamata a bashi hauro ba a hana shi haura sannan da akwai bukatar a kowane gaba na ruwa da ake ketare mutane ake ketarewa da akwai bukatar a samu masu ceton rai ma'ana life guard wanda su taimaka ma al'umma a kowane lokaci aka samu hatsari a irin wannan wajen.
Wannan dai yana zuwa ne ƙasa da makonni 2 da aka samu hadarin jiragen ruwan kwalakwalan da suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a cikin kogin ruwan Shiroro a jihar Niger da kuma gaban ruwan Lolo da ke can kan iyakar jihar Kebbi ta Nigeria da kuma jamhuriyar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.